Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da Sarauniya da Fara'a da Noman da Dalal da kuma Niya muryar Arewa. A kasar Ghana ana iya kama mu Alpha Radio kuma ci. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan boyhausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Muhammad Hafiz Baballe tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis 25 ga watan Afrilun 2019 a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai,
shugaban kasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya isa kasar Rasha don ganawa da shugaban Rasha Vladimir Putin. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar rugawa kotun koli muddin majalisar wakilan Amurka ta dau matakin tsige shi. Sannan majalisar dinkin duniya ta ce fararen hular da sojojin Amurka da na gwamnatin Afghanistan suka kashe sun fi waɗanda kungiyar Taliban ta kashe yawa.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban kasar Ghana ya kaddamar da wani shirin fitar da kayan noma kasashen waje. Ko me mahalarta taron suke cewa?
Gaskiya mun ji daɗi sosai, kuma zai sa mu samu cin gaba cikin aikin gona.
Haka kuma za ku ji cewa a Najeriya rundunar 'yan sandan jihar Oyo ta kaddamar da wasu ƙananan rundunonin yaƙi da masu aikata laifuffuka. To ko me jama'ar jihar suke cewa?
Yana da kyau amma yanzu za a yi aikin nan a yi da jama'a shi ne zai yi daɗi, ka ga wani yana awa da zai san wani yana laif.
Sannan kuma muna tafa da shirin domin iyali. Kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Shugaban kasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya isa yankin gabas mai nisa na kasar Rasha don ganawa a karo na farko da shugaban Rasha Vladimir Putin, wanda shugaba Kim ya ce shine mataki na farko na kulla dangantaka ta kudda Rasha. Shugaba Kim, wanda ke murmushi saye da bakar hula da wata bakar doguwar kot, ya samu tarba sosai daga jami'an kasar Rasha da makaɗan badujalar soji a jiya Laraba a birnin Vladivostok mai tashar jirgin ruwa. Shugaban na Koriya ta Arewa ya isa Vladivostok ne da jirgin kasa mai sulke wanda ya saba shiga mai launin kore da rawaya. A wani yada zango da ya yi a birnin Kazan da ke kan iyaka, Kim ya ce wannan ziyarar ba za ta zama ta ƙarshe ba. Ya ƙara da cewa matakin farko ne na cimma dangantaka mai kyau tsakanin Rasha da Koriya ta Arewa, bisa ga wata takardar bayanin da jami'an Rasha na yankin suka raba. Ana kyautata zaton a ganawar ta yau Alhamis. Kim zai buƙaci tallafi daga Putin, musamman ma irin tallafin da zai sauƙaƙa masa raɗaɗin takunkumin ƙasa da ƙasa wanda yake fuskanta da aka aiwatar masa saboda tarwatsewa ko kuwar gajewa da tattaunawar da yake yi da Amurka ta yi. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar rugawa kotun koli muddin majalisar wakilai ta ɗau matakin tsige shi. Da zarar 'yan damakarar masu cike da bita da kullin siyasa suka yi yunkurin tsige ni, zan gaggauta zuwa kotun koli, abinda Trump ya rubuta kenan a kafar Twitter jiya Laraba. Ba ma kawai babu wani babban laifi ko kuskuren da aka aikata ba ne, babu wani laifin da na aikata ko misƙala zaratin, abinda Trump ya rubuta kenan a wasu sakonnin Twitter biyu da ya tura a martaninsa na baya-bayan nan kan rahoton mai binciken musamman kan katsalandan din da ake zargin Rasha ta yi da ko shin Trump din ko kwamitin yakin neman zabensa na shekara ta 2016 sun hada baki da Rashar. Fararen hular da sojojin Amurka da na Afghanistan suka kashe sun fi waɗanda ƙungiyar Taliban ta kashe yawa, cewar Majalisar Ɗinkin Duniya a wani rahoton da aka fitar jiya Laraba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tsawon watanni uku na farko a shekarar 2019 sojojin gwamnati sun hallaka farar hula 305 baya ga 303 da suka raunata, a yayin da kuma dakarun da wato na 'yan tawayen Taliban suka hallaka 227 da kuma raunata 836. Mata da yara ne rabin adadin waɗanda hare-haren jiragen sama suka furtsawa da su, a cewar rahoton. To amma a dunkule, wannan ne kwatan farko na wata shekara da aka samu mafi ƙarancin mace-mace tun a shekara ta 2013. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kwashe 'yan gudun hijirar Libya kimanin 325 daga wani sansanin garkame bakin haure wanda gwamnati ta ke tafi da shi a birnin Tripoli, bayan da aka yi zargin gallaza ma wasunsu saboda kawai sun yi zanga-zanga kan rashin yanayi mai kyau a wajen. Yakin da ake gwabzawa a Libya tsakanin gwamnati wato gwamnatoci biyu kishiyoyin juna ya zama da hadari sosai ga waɗannan 'yan gudun hijira. 'Yan gudun hijira da bakin haure da ke Tripoli ba su taɓa shiga hadarin da ya kai na yanzu ba, a cewar mataimakin shugaban tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Libya Matthew Brook a jiya Laraba. Ya ƙara da cewa abu mafi a'ala shine a saki 'yan gudun hijirar da ke fuskantar hadari a kuma kwashe su zuwa wurin da bai da hadari. Amurka da China sun fara kalamai masu taushi a gabanin ganawarsu ta biye wadda za a yi a birnin Beijing da zumar kawo ƙarshen yakin da suke yi a fagen cinikayya, a daidai lokacin da dukkanin ƙasashen biyu ke ƙoƙarin cimma wata yarjejeniya kan cinikayyar. Muna kan ƙoƙari a fannin cinikayya kuma muna ƙoƙari a tuntuɓar juna da muke yi da China, abinda shugaban Amurka Donald Trump ya gaya manema labarai kenan, yayin da yake barin fadar White House zuwa wata hidima a Florida a jiya Laraba. Amurka da China sun sha tattaunawa a wannan shekarar don warware takaddamar cinikayya da suka fara bara, bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya saka harajin ladabtar da China kan kayan China na wajen dala biliyan 250 da ake shigo da su Amurka. Ya yi hakan ne da zumar matsa ma China lamba ta canza tsarin cinikayyar ta. China kuma ta mai da martani da saka haraji ma kayan Amurka na dala biliyan 110 da ake shigar da su Amurka.
Ibrahim Kalima Si Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu sai fagen rahotanninmu, kuma za mu fara ne daga ƙasar Ghana, inda shugaban ƙasar Nana Akufo-Addo ke kaddamar da shirin fitar da kayayyakin noma ƙasashen waje da kuma samar da iri domin inganta harkokin noma a ƙasar. Shirin dai ana sa ran zai samar da ƙarin kuɗaɗen shiga ga ƙasar kuma zai taimaka wajen bunƙasa tattalin arzikinta. Ga rahoton da Ridwan Abbas ya aiko mana daga Accra.
Yayin da ake ɗaukin ganin aikewa da kaya waje, ci gaban yankunan karkara haɗe da dawwammamman shirin shuka itatuwa don bunƙasa ci gaban yankunan karkara ɗin da inganta kuɗin shiga a aikin noman karkara, za a yi haka ne ta rabin ingantattun irin shuka da sun ka samu amincewa da kuma hidimomin malaman gona da tallafin kasuwanci don inganta fita da kaya waje. Ana sa ran shirin zai ba manoma miliyan ɗaya da ake nufata damar noma aƙalla hekta ɗaya na irin da aka amince da shi wanda gwamnati ta kai musu. Ana sa ran shirin zai faɗaɗa tattalin arzikin aikin gona ta kawo ƙari tsakanin kayan gona 6-8 masu kama da kuku a kowace gundumar ƙasar. Ma'aikatar ministan local government da raya karkara na kurɗa da ma'aikatar ministar abinci da aikin gona wurin zartar da shirin. Kari ga kyakkyawar sakamako da aka samu kuma daga shekara ta 2018 mun iya mun isa ga manoma 67 da aka rabawa irin da hawa da kwakwan atagara da kuma kwakwan miya ba tare da ana biya ba haka kuma mun iya mun horar da kimanin malaman gona 74 tare da bayar da ingantaccen horo akan aikin gonar zamani shugaba Akufo-Addo ya ce shirin zai tabbatar da samun ƙarin kuɗaɗen waje wa ƙasar amma kayayi mu bunƙasa aikewa da kayan mu waje kuma mama karban cikakkun takardun shigowa da kaya ƙasar mu abinda ake bi da shi ta roki a ƙarni da ya gabata wannan shine abin da shuka dan aiki ke nufi duk wannan na bayar da wata dama ta tarihi don magance tushen matsalolin tattalin arziki yadda za a tsaya daram da kau akan irin canji da ake kawowa domin samar da ƙarin gurabun aiki Abubakar Fiyagbaji da Malam Adamu duk manoma ne da suka halarci taron ko ya suka ji da wannan sako na inganta aikin noma
gaskiya mun ji dadi sosai kuma zai sa mu samu cin gaba cikin aikin gonan mu 35 kejin da suka ce za su kawo na wala ya bar mu mun yawan samun abinci cikin gonakin mu samu ciyar da matan mu da yaran mu
bare ciki kwarai da gwamnati zai muna taimako ki samu na good breed wanda muka sa cikin dabbobin mu za mu samu manya-manyan dabbobi wanda kuma za mu samu amfani matuka muna fata cikin June wannan abin zai afku muna expect rayuwar mu zai improve economically ya mu samu amfani matuka
yankin sarautar Dentira ta bayar da fili mai girman eka 1,000 don tallafa wa shirin Ridwanu Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
Madalla gaida Ridwan Abbas to daga Ghana kuma bari mu leka Najeriya inda commissioner ɗan sandan jihar Oyo Shina Olukolu ya kaddamar da wasu kananan rundunoni domin yaki da masu aikata laifuffuka da ake kira Operation Top Harder sannan kuma yayi kira da masu aikata laifuffukan da su daina ko su bar jihar haka su ma jama'ar jihar sun bayyana jin dadin su tare da yin kira da hukumar ɗan sandan da ta hada kai da su Hassan Umar Tambuwal Gareka
A kokarin da take yi na yaki da aikata laifuka rundunar ɗan sanda ta jihar Oyo ta kaddamar da rundunonin yaki da masu aikata laifuka da ake kira Operation Stop Harder Mr. Shina Olukolu shine commissioner ɗan sandan jihar Oyo
I have launched the command Operation Stop Harder This is to up the ante in our collective fight against the criminally minded individuals in our midst and let them reiterate that I want to assure the criminals in our midst that it's either they have a change of heart or relocate because or your state will no longer be a haven for any criminal.
CP
ofishina Olukolu yace na kaddamar da rundunonin Operation Top Harder don mu yaki masu aikata laifuffuka a cikin jama'a. Commissioner ɗan sandan jihar Oyo shina Olukolu ya buƙaci masu aikata laifuffuka tare da tabbatar musu da cewa ko dai su canza hali ko kuma su san inda dare yayi musu, saboda jihar Oyo za ta gagari zaman duk wani mai aikata laifi. Ya yi kira ga jama'a da su karmatawa jami'an tsaro duk wani mai aikata laifi a faɗin jihar Oyo don a zakulo shi. Wannan runduna da an kaddamar dai, commissioner ɗan sandan na jihar Oyo yace wani cikamakon umarnin babban baturen ɗan sandan Najeriya ne na yaki da masu aikata laifuffuka a faɗin Najeriya. To menene ra'ayoyin mazauna jihar Oyo a game da wannan mataki da rundunar ɗan sandan jihar Oyo ta dauka?
Sunanan Abdulwasu Salaudin, mun fada da launching shugaban na gazanda Oyo State ya fada na tunan da cewa amma roza yaki nan aiki nan eyi da jama'a shine sai yi dadi. Ka ga wani yana awa sai ya san wani yana laifi, ka ga ne shine ya tsauri ka ne maji laifi, ro ya ga ne maji laifi nan shine sai ado dan anguwa anguwa dan sanda wani na anguwa 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 wani na shiga kauye na shiga koyi na sun an ado da shi shine na dadi haka. To Allah ba gidi ta mutum
hadu wa ha ne dan sanda sun so yin lancin a nan Oyo ya yi kyau sun kama barawo saboda sun yi fara barawo sun area boys sun yi fara da su musata hidadi musana lafiya nan ba masala ba komai ba fada hidadi wannan dan sanda kuma police hidadi wannan aiki suna yi nan Oyo.
Sunana Usman Muradi, mazaunin Oyo Kili Ibadan. To mun gode wannan mataki da suka dauka saboda suna yaki daga barayin na yan fashi da mutane da makami satan mutane. Allah ya taimake su akan wannan abu da suke yi, kowa zai kwanta lafiya zai tashi lafiya saboda wannan mataki da suka dauka.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Madalla gaida Hassan Umar Tambuwal. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan Washington na cewa karfe 1:16 na dare. Yanzu kuma ga Alheri Grace Abdu da shirin Domin Iyali.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka hoye ba. Ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da.
Ɗan matan Tibo, shirin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kalle su da idon yana kallon Zara Buhari. Idan Zara Buhari aka ɗauke me zai yi?
Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ranar 14 ga wannan wata aka cika shekaru 5 da sace ƴan matan sakandaren Chibok 276 da har yanzu ba a san inda saura 112 suke ko suna nan da rai ko kuma ta halin da suke ciki ba. Yayin da kungiyar Boko Haram da ta sace su take ci gaba da rike Liya Sharibu, ɗaliban makarantar sakandaren garin Dabci, bayan sakin sauran ɗalibai sama da 100 da aka sace su tare. A cikin hiramu da Hajiya Aisha Yusuf, ɗaya daga cikin jigajigan fafutukar ceto ƴan matan ƙarƙashin kungiyar da ake kira Bring Back Our Girls ko kuma BBOG a takaice, ta bayyana abin da suke buƙatar ganin gwamnati ta yi.
Kin gana dai a tabbatar cewa an yi tsaron ƙasa a maida hankali a kai. Sai kuma akwai abin da muka kira shi missing persons register, wato register da za a ɗauka tun 2014 muka fita muka ba gwamnati shugaban ƙasa Goodluck Ebele Jonathan. Bai koma akai ba, muka zo da muka haɗu da shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a ranar 8 ga watan July, muka haɗu da shi 2015 muka ba shi wannan missing persons register na cewa a tabbata akwai rajista da za a san duk wani ɗan Najeriya da aka sace ko ya ɓata ko ina yake. Gwamnati da ta nemi, kinga har yanzu shekara wajen huɗu kenan, har yanzu wani rajista ɗin har yanzu ba a fara amfani da ita ba. Balle har a san iyakan Najeriya da aka ɗebi, don akwai mutane da yawa ba ƴan matan Chibok kaɗai ba ne. Wasu nan suke mana me yasa kuke faɗin ƴan matan Chibok kaɗai? Mukan ce musu don su kaɗai muka san sunansu. Sauran mun ce ku kawo suna, har yanzu ba masu kawo suna. Mun ce gwamnati ta rajista ba ta yi ba, wannan ma mushin mu a fitar da shi. Sai kuma sojojin da suke nan suke ta faman yaƙi suna tsaron ƙasa, a tabbatar an yi musu daidai, an yi musu abin da ya kamata, a ba su makaman da ya kamata, alawar ɗinsu da kuɗinsu a riƙa biyan su, a kula da su yadda ya kamata, don gaba ɗaya suna tsaronmu. Kuma da iyayen Chibok da kuma iyayen Aliyu Sharibu da ƴan uwan Ali Sungada ya kamata gwamnati ta haɗu ta yi magana da su a ga musu abin da ke faruwa a yi musu jaje a ba su haƙuri kuma a ci gaba da tabbatar cewa kowane ɗan Najeriya an yi tsarara kuma ɗan matan cibin shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kalle su da idan yana kallon Zara Buhari idan Zara Buhari aka ɗauke me zai to ya tabbatar ya yi haka abin da muke so kenan
to daga ƙarshe wannan fafatuka da kuke yi yau tsawon shekaru biyar banda neman ganin an ceto waɗannan mutanen da kika zayyana din nan akwai kuma waɗanda suke nuna buƙatar waɗanda suke ƴan gudun hijira na cikin gida da akwai waɗanda suka fi shekaru biyar ma suna sansanin ƴan gudun hijira wanda mataki ne kike gani din aka dauka da za a kyautata musu waɗannan da suke sansanin ƴan gudun hijira makon da ya shige idan kin saurare wannan shiri zaki ji an yi labarin wani jami'in soja da aka samu da laifin yi wa ƴar gudun hijira fyaɗe da suke irin waɗannan sansani waɗannan rahotanni an sha yaya ta irinsu
to ni dai abin da nake so in faɗa shine zancen ƴan gudun hijiran nan kungiyar mu bin back a address mu muka fara daukan maganar su muka tsaya akan gwamnati lokacin da farko ma gwamnati kwata kwata ta ce babu ƴan gudun hijira a watan October shekara 2014 muka fara zuwa tun gwamnati na cewa babu ƴan gudun hijira muka tabbatar cewa sun yarda da cewa akwai ƴan gudun hijira kuma a fara abubuwan da ake akai mun sha dubu da takardu mun kai wa gwamnati wasu an ba shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari hannu ga hannu har ya ce zai ɗau mataki a kai har yanzu shuruɗi ba komai.
Hajiya Aisha Yusuf ɗaya daga cikin zigazigan fafutukar ceto ƴan mata ƙarƙashin ƙungiyar da ake kira Bring Back Our Girls ko kuma BBOG a taƙaice. A makon jiya ne kuma muka sami labarin cewa tashin hankali da aka samu tsakanin miji da mata kan tarbiyyantar da ƴarsu ya janyo asarar ran mai gidan. A cikin hirarsu da wakilin Mustapha Nasiru Batsari, kakakin rundunar ƴan sandan jihar Niger DSP Abubakar Dan Inna ya bayyana cewa an kama matashin ɗan kimanin shekaru 25 wanda ake zargin da kaurawa babansa mari sau biyu a ƙiya. Abin da ake zaton shine ya janyo ajalinsa.
Wato abin da ya faru shine shi wannan matashin ya samu labarin cewa da maman shi da baban shi sun samu cece kuce suna can gida suna fada. To sakamakon wannan da yaji shine kawai sai angare yaje can gidan. Sai ya samu matan shi, sorry maman shi da baban suna dan hatsane haka. To shine sai shi yaron sai ya bi ta gefen baban nashi. Har ya kai ga sami shi hannu wato ya mare shi ta baya. To sakamakon wannan marin da ya mishi an kai shi asibiti da kai shi asibiti ba sa kwana biyu shi abin da nashi ya kumbura ya kuma to so sakamakon haka ne shi uban Allah ya tsaya a shi an cimma wa'adi
amma wasu bayanai da muke samu ta gefe ya nuna cewa kaman shi uban wato wanda ya rasu din yana yawan musguna ma ita mahaifiyar yaron wato matar uban kenan binciken ku me ya gano akan wannan
to eto kasan shi ɗan gashi zamantakewa tsakanin mai aka cewa miji da mata ba a rasa wasu abubuwa ko abin da mai aka ce mishi ko tsakanin haure da haƙuri akan samu mai aka ce mishi aka samu kuskure to kuma akwai hakan a wannan dama bata ba shi dama shi ya ɗauki doka ga hannunsa.
Alhaji Yusuf Haruna ƙane ne wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da marigayin ya ce tabbas rikicin uwar da marigayi akan wannan yarinya tasu shine dalilin wannan tashin hankali.
Yanda abin ya kasance ni ina nan ne a gida cewa in zo ana nana fada sai ni zana ga lallai kan a lokacin to na shiga na raba tsakanin shi a lokacin shi yaron ya riga ya fito waje ya aikata yadda yake ko ya fito waje to ya rage matan da ta maman ce maman shi da shi yayin nawa suna nan suna abin da sai muka shiga na shiga na raba su to da na raba su ana nan akan rabon sai yaron zai shigo kinan sai na ce mishi ai ko ba su ya sa kai daga hannu eh me zai kawo ka shigo kuma to daga wurin kenan sai can sai ya koma
amma to ku kuna da ja ga wata hukuma ta ce wani abu ko
ai refund da nde one nace ba na son case
to amma a lokacin da na tuntubi ita malama Hafsat Aliyu tace ita tana ma da shakku akan cewar wannan mari da yaron yayyo margayin shine sanadiyar mutuwar sa kamar yadda tai karin haske
to matsayina a hukuma ni je an dome ni an sun abin da ɗan shi suka ce da cewar ni ne na kamu ne muka haɗu da yaro na muka kashe baban sa kuma tsakani da Allah ni ban buji baban shi ba shi ma
sannan ma sun tabbatar da haka
mari guda biyu ko ba gaskiya ba yawa kuma ko da aka je can IBB su ma sun fada sun duba sun gani an ga hannu ga mari je ya fadi
ke a wurin ki menene kike ganin sanadiyar da so shi wannan ba
to sanadiyar da hakan ta faru kana ji hakan lalle da ta irin ta faru kamar da nake maimaita maka din ya ma gaskiya gaskiya yana da hawan jini
ki bai da lafiya
yana da hawan jini yawa
so yanzu kina batun rashin lafiya ne ya sanadiyar rasuwan shi
ji asibiti sun ce jinin shi ya hau saboda kanansa ya fada
kamar dalilin tashin hankalin da kuke yi ya kawo musu wannan
saboda shi akan duniya bai san abin da zai taba wannan yarinya to wannan haushin haka ni bai ma bari ne mata dukan ya to ai kanin shi ma shi ya bi ma yarinyan dukan da ni ban mata ba har ga Allah kamar yadda zan fada kuma na fati zan sake fadi wannan abu har ga Allah da aya fadin cewar ni ne sanadiyar sai ne na kashe miji bai yiwuwa a ce mace ko ba ta da haihuwa da mutum a ce ita ne za ta yi wannan aiki ko ta ce ta rarrace ta kashe miji ko da ita kadai ne wannan ta kuma har ita da danta wani danta na daban wannan ba gaskiya bane
ba
gaskiya bane saboda ni dai har ga Allah tsakanina da Allah ban yi wannan aiki ko kamar da ake fada da cewar ni ne nayi muka kashe shi muka yi waye muka yi waye wallahi ba haka bane
to idan Allah ya kai mu mako mai zuwa zamu bibiya kan batun tarbiyantar da yaya wace rawa kuke gani ma'aurata ya kamata su taka wajen tarbiyantar da yayan su sai ku kasance tare da mu yanzu dai a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da wakilin Mustafa Nasiru Batsari da bakuwar mu Hajiya Aisha Yusuf ta kungiyar BBOG da kuma Subahiro Diodone Dedede ta sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya
madalla gaida alheri Grace Abdu kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takeice
a takeicin shugaban kasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya isa yankin gabas mai nisa na kasar Rasha don ganawa a karo na farko da shugaban Rasha Vladimir Putin wanda shugaba Kim ya ce shine mataki na farko na kulla dangantaka ta kudda-kudda Rasha shugaba Kim wanda ke murmushi saye da bakar hula da wata bakar doguwar coat ya samu tarba mai kyau daga jami'an kasar Rasha da kuma makadan badujalar sojin Rasha a jiya a birnin Vladivostok mai tashar jirgin ruwa Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar rugawa kotun koli muddin dai majalisar wakilan Amurka ta dau matakin tsige shi
Masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hanci lokacin da Sulemu Mani Barma zai shigo da shirin na kasa yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma CD da ya taimaka wajen hada shirin da ma injiniyan mu na wannan lokaci Darrell Smith ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai mun hadu a shirin mu na hanci
Afrique.